Yeah.
Welcome to the vibe. Real talk, real flow, let's ride. Every word
vibe
is deep,
hood
no
music.
Pretense. This is truth in your present tense. Mic check, 1, 2.
Stay locked in. Turn the world up, let the thoughts begin.
Yeah.
Vibe hood music.
Da 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 da